الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 5 ga watan Al-Muharram shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan goma shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna da tambayoyi guda biyu da fadakarwa daya-daya tambayar shine dan uwa ke cewa menene nau'ikan tasbihi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana tambaya game da nau'in tasbihi wanda aka shar'anta mana bayan salam cewa daga sallah ta farilla bayani ya gabata akan haka ba su dai ba su biyu ba sai dai ba laifi akan iya maimaitawa domin fa'idar sa lalle nau'ikan tasbihi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallah ta farilla kala biyar ne an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi subhanallah 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 33 walhamdulillah 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 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 nadarin sai ya cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine nau'i na farko nau'i na biyu yakan yi subhanallah 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 33 walhamdulillah 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 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34 kenan ba babu cikewa da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 nau'i na uku yakan yi subhanallah 11 walhamdulillah 11 Allahu akbar 11 nau'i na hudu yakan yi subhanallah 10 walhamdulillah 10 Allahu akbar 10 nau'i na biyar yakan yi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 wannan sune iya nau'ikan tasbihi wanda aka shar'anta mana a bayan sallah wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta biyu dan uwa yake cewa wani ne yake kafa masa hujja ya zo masa da dalilai waɗanda suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin a saba ma yahudawa da ƴan mushrikawa ma'ana duk wasu waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala manzon Allah ya yi umarnin a saba musu sai ya ce kuma me yasa mu muke addu'a a tsaye bayan gama binne mamaci tare da cewa yahudawa a tsaye suke yi a iya abin da ya faɗa ta kasu tarihi a cikin maganar shi akwai wadda take tabbas gaskiya ce, akwai kuma wadda ya yi mummunar fahimta akan wannan dalili. Lalle hadisai sun wuce a lissafa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake umarnin mu cewa mu saba ma Yahudawa da ƴan mushaw. Idan ka koma littafin da ake kiran shi da suna Jilbabul Mar'a al-Muslima wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa ya wallafa, a farkon littafin ya zo da dalilai daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dalilin ya fi 20 wanda manzon Allah yake umarnin mu cewa mu saba ma Yahudawa da ƴan mushaw. Na daga cikin su hadisin da yake cikin Sunani Abi Dawud, wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin sallah, sahabbai sai suka ga ya cire takalmansa ya maida su gefe ya aje gaba daya, kowa sai ya fitar da takalmansa ya maida gefe ya aje kamar yadda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Ana gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiwayo ya ce, mali ra'aitu khala'atum ni'alakum aw kama qala. Manzon Allah ya ce, me yasa naga duk kun fitar da takalman ku? Sahabbai suka ce, ya Rasulullah, gani muka yi ka fitar da naka. Manzon Allah ya ce, ku san da cewa sababin abin da yasa na fitar da takalmana Jibrilu alaihi salam ya zo ya bani labarin cewa a ƙasan takalmana akwai najasa. Manzon Allah ya ce, daga yau ɗayanku idan ya zo masallaci ya leƙa ƙasan takalmansa, idan akwai najasa manzon Allah ya ce ya goga takalman akan ƙasa ya yi sallah da takalmansa. Kuma a wani hadisi manzon Allah yake cewa, sallu fi ni'alikum wa khalifu al-yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim aw kama qala. Manzon Allah yace, ku yi sallah da takalman ku, ku saba ma Yahudawa, domin Yahudawa ba sa sallah da takalmi, ba sa sallah da kufi. Shi wanda yake kafa hujja da irin waɗannan dalilai, me yiwa ko sallar gawa zai yi sai ya fidda takalminsa, ko sallar gawa zai yi sai ya fitar da takalmansa akan rashin sani inda aka sa gaba. To wanda gaya ba sallar gawa, sallah duk sallah mai karɓi sunan sallah, manzon Allah ya ce, mu yi sallah da takalmanmu, mu yi sallah da kofinmu, domin Yahudawa ba sa sallah da takalmi, ba sa sallah da kofi. To don haka kasancewar in kamar ba zai zama fitina ba, to ba laifi ba ne ba ka shiga da takalmanka kai sallah. Amma in zai zamanto fitina, to ka'ida ta malamai za ka ɗauko, daru'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha, ije barna shi ake gabatarwa akan janyo gyara. Amma in mutane ne waɗanda sun fahimci inda aka sa gaba, to ka yi sallah da takalmanka, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ya ce a saba ma Yahudawa a yi sallah da takalmi, domin Yahudawa ba sa sallah da takalmi, ba sa sallah da kofi. Amma sai ka ga wai sallar gawa ce za a yi, sallar ma da babu ruku'u, babu sujada, kuma mai yiwuwa inda aka ajiye gawar kan titi ne da ruwan kazanta da komai, amma sai ka ga mutane wai suna cire takalminsu. To dalilan sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa a saba ma Yahudawa. A inda muka ce a dalilin da ya kafa hujja da shi kuma ya kuskure a wajen fahimtar, akwai dalili wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma hadisi ne mansukh, wanda a farko idan aka ji jana'iza kafin gawa ta isu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hannu a zauna sai in an kawo gawa. Manzon Allah yake cewa, la tajidi su hatta tuba'ul janaiz, hatta tuba'ul janaiz. Manzon Allah yace, kada ku zauna sai an ajje gawa au kama qala. Wannan a farko hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan aka ji jana'iza, domin jama'a sukan gabaci gawa, kafin gawa ta isu jama'a sun isa makabarta, manzo Allah sai ya ce kar wanda ya zauna sai an kawo gawa an aje ta akan kasa. To wata rana an halarci jana'iza, kafin gawa ta iso, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna tsaye-tsaye, sai wani bai yahudi sai ya ce, ya rasulullahi, ai mu ma jama'ar yahudawa haka muke, ba ma zama sai in gawa ta iso. Manzo Allah ya ce, to tunda haka kuke, manzo Allah sai ya zauna. Daga ran nan manzo Allah sai ya halitta a zauna kafin a kawo gawa, domin a saba ma yahudi. Amma yin addu'a a tsaye bayan binne gawa, wannan ita ce karantarwa tsantsa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yin addu'a bayan an binne mamaci a zaune, wannan matsayin shi bid'a ne. Sai dai Allahumma wanda baya da halin da zai iya tsayawa, ba zai iya jimri ma tsayuwa, to wannan ya halatta ya zauna. Amma duk wanda zai iya tsayuwa, yin addu'ar a tsaye sunna ne, zama domin yin wannan addu'a bid'a ne, saba ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma alqur'ani shi ya tabbatar da haka. Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul tawba, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Ubangiji ta'ala yace, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, karka koma yin sallah ga daya daga cikin munafikan nan idan ya mutu abadan, har abada. Allah yace karka koma tsayawa akan gawar ɗaya daga cikin su. Akwai wasu jigajigan munafikai sama da 80 da wani abu, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo saƙo yana mai bayyana ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama cewa da wane manya-manyan munafikai ne wanda Allah ya kaddara musu mutuwa akan kafirci. Tuntuna Allah ya faɗa, walau na sha'u la arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawl. Kuma haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa, yake cewa, wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madina maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim. To akwai kusan 80 da wani abu wanda Allah ya bayyana ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama sunayensu. Manzon Allah ya kirayi sahibu sirrihi shine wani Huzaifa ibn al-Yaman. Manzon Allah ya gaya masa cewa, da wane Ubangiji na ya isar min sakon cewa jigajigai ne na munafikai. An gane ku, wanda har Umar Allah ya kara masa yadda ya ringa kai kawo wajen Huzaifa, yake cewa, magiya nake maka, hada ka nake da Ubangijin da ya halicce ka. Shin a cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana maka, ya zana da ni? Huzaifa ya ki faɗa masa, Umar ya naci. Huzaifa sai ya ce, ba ka ciki. Ya ce, amma nan gaba, ya ce, wallahi ba zan tsarkake wani ba, domin ba zan tona asiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin irin wannan munafikai, shugabansu da Allah ya masa rasuwa shi ne Ubay ibn Salul. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba zai masa sallah. Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya kama mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya janyo. Yace, ya rasulullahi, yanzu sallah zaka masa alhali ka san da cewa a rana kaza shine yace kaza, a lokaci kaza shine yace kaza, a lokaci kaza shine ya aikata kaza, yanzu sallah zaka masa? Manzon Allah yace, ya Umar kyale ni. Manzon Allah ya wuce. Manzon Allah ya wuce zai masa sallah, zai kabbara. Umar hannu sai ya kama mayafin manzon Allah sai ya janyo. Yace, ya rasulullahi, yanzu sallah zaka masa alhali ka san da cewa shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza? Manzon Allah yace, ya Umar kyale ni. Manzon Allah ya wuce hannun Umar ya janyo shi. Manzon Allah yace, kai ya Umar, zaɓi Ubangiji na ya bani, in roƙa musu gafara ko karna roƙa musu da ɗaya. Allah yace, in tastaga, yake cewa, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allahu lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Ubangiji ta'ala yace, ka roƙa musu gafara ko karka roƙa musu duk daya, kamar yanda ya faɗa a cikin suratul munafiqun, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum. Allah yace duk ɗaya ne ka roƙa musu gafara ko baka roƙa musu ba Allah yayi alƙawarin ba zai gafarta musu ba to Ubangiji ta'ala a waccan aya wanda ke cikin suratul tauba sai yace in tastaghfir lahum 70 marra da za ka roƙa musu gafara su 70 balan yaghfirullahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba manzon Allah sai yace wallahi inda a ce nayi sanin akan 70 in na dora Allah zai gafarta musu manzon Allah yace zan dada akan 70 to dan haka bayan an gama wannan sallah sako sai yazo daga saman bakwai Ubangiji ta'ala yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabr Ubangiji ta'ala yace karka koma yin sallah ga daya daga cikin munafikan nan idan ya mutu har abada Ubangiji ta'ala yace wala taqum ala qabr kuma karka tsaya akan kabarinsa wala taqum ala qabr anan sai mu ce maka je kanan kusa ka koma tafsirul jalalai wasu kalmomi ne aka ƙara a gaban wala taqum ala qabr shine yace lidu'ai aw ziyara domin yin addu'a ko kuma ziyara kaga bai ce ba wala tajlis ala qabr ko kuma wala taqud ala qabr cai wala taqum ala qabr karka tsaya akan kabarinsa domin yin addu'a ko ziyara to kaga wannan anan duk wanda yake da lura da fahimta zai gane cewa abin da yake karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan gama binne mamaci ko ga wanda ya ziyarci makabarta to yin addu'a a tsaye shine sunna yin addu'a a tsaye shine sunna kuma ga hadisi ne tabbatacce Usman Allah ya karra masa yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit qama ala qabri yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabri wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama binne mamaci manzon Allah yakan tsaya akan kabarin sai ya fada ga waɗanda suka halarci wannan jana'iza manzon Allah sai ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa ma dan uwanku gafara wa sallu lahu at-tasbita ku roƙa masa bada amsa mai dacewa fa innahu al-ana yus'al domin a yanzu ana masa tambaya haka manzon Allah yake fada fa innahu al-ana yus'al domin a yanzu za a yi masa tambaya wannan hadisi ne ingantacce kuma nan kusa cikin ahkamul jana'iz wa bid'ah na Sheikh Nasiruddin Al-Albani insha Allah zaka samu wannan hadisi hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka maganar iya abinda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle a farkon musulunci haramun ne ga waɗanda suka gabaci gawa zuwa makabarta su zauna kafin gawa ta iso amma daga baya sai aka shafe wannan hukunci ya halatta kafin gawa ta iso ka zauna an gane ku amma in an gama binne mamaci za a yi masa addu'a to wannan addu'a yin ta a tsaye shine sunna tsugunnawa sabanin sunna ne don haka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karin fa'ida haka nan in gawa za a wuce da ita ta tsaya mata har ta wuce ko kuma wanda yake zaune ya tashi ya tsaya har ta gitta shi shi ma wannan a farkon musulunci karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma daga baya an shahi hukunci a farkon musulunci wanda yake zaune in gawa za ta wuce to dole ne ya tashi ya tsaya in kwa kana cikin tafiya to sai ka tsaya har gawar ta saba ka ma'ana ta din wuce kamar yanda hadisi na cikin sahihul bukhari ana zaune sai aka zo za a wuce da gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a majlisin manzon Allah ya tsaya sauran sahabbai sai suka tashi su tsaya me yasa ba ku tashi sai suka ce ya rasulullahi bai yahudi ne fa gawar bai yahudi ne manzon Allah ya ce alaysat nafsan gawar bai yahudi ba rai bace ba wannan tashi ana tashi ne don girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya girmama al'amarin mutuwa. Ba gawar bace ake tsaya mata a karan kanta, a'a, kamar yadda zaka ga ana sara mata, to ba sara mata ba ake. Ya kamata ɗan uwa soji waɗanda suke na musulmi wani al'ada a maida ta gefe, gawa ba a sara mata, an gane ku? Iya abinda ake yi a farkon musulunci tsayawa ake, to wannan tsayuwa ita ma daga baya an shafe ta, kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da cewa an shafe tsayawa gawa in za ta wuce. Haka tsayawa kafin a gawa ta iso makabarta shi ma wannan an shafe shi, shi ma wannan an shafe shi. To dan haka kenan, anan abinda muke so mu fahimta, ita yin wannan addu'a yin ta a tsaye shine sunna, tsugunnawa sabanin sunna ne. Haka in ziyaran makabarta kai, in zaka yi addu'a a tsaye zaka yi, yin ta a tsugunna wannan saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim. Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wani dare muna kwance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mayafi guda, tace sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zari daga cikin wannan mayafi, ya bude kofar gida sai ya ja kyauri a hankali ya rufe. Aisha tace kishi sai ya kama ni, nayi zaton cewa ɗakin wata mata daga cikin matansa zaya, domin shi Allah bai wajabta masa barban kwana, mu ne Allah ya wajabta mana, dole duk mutumin da yake da mace biyu ko sama da biyu to dole yayi rabon kwana da adalci tsakankaninsu, amma shi Allah ya keɓance shi da wannan matsayi ba maganar rabon kwana. Turji manta sha'u min hunna wa tu'i ilayka manta sha'u. Aisha ta ce ni ma sai na tashi na buɗe ƙofa a sannu kamar yadda manzon Allah ya buɗe, na ja kyaure a hankali na ringa duku-duku bayansa ina binsa, a tsakiyar dare ne fa. Ta ce sai na ga ya kama hanyar makabarta ta bakiya, lokacin da ya je shiga makabartar sai ya ce assalamu alaikum dar qaumi mu'mini wa ataakum ma tu'adu gadan mu'ajjalu wa inna insha Allah bikum la lahiqu. Aisha tace da ya shiga makabarta tace sai na ga yayi tsaye ya daga hannuwansa ya jima yana cewa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad, Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad, ya Allah ka yi gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta bakiya. Ya jima yana addu'a, sannan ya sauke hannuwansa ya sake dagawa yayi addu'a, yayi addu'a ya sauke, ya daga hannun shi yayi addu'a, yayi addu'a ya sauke. Tace sannan sai ya juyo. Aisha tace sai na sha gabansa, na rigaye shi shiga gida, na je na hau kan shimfiɗa, na janyo mayafi na lulluba ina shesheka. Da ya dawo sai ya tarar da ni ina shesheka, sai ya ce ya Aisha me ya faru? Sai na ce masa ba komai. Manzon Allah ya ce in ma ki bani labari, in ma masanin abin da ke koye da bayyane ya faɗa mini shi ne Ubangijina. Manzon Allah yake cewa kina zaton Allah da manzon shi za su ha'ince ki? Ya ce Jibrilu ne alaihi salam a wannan lokaci Ubangijina ya turo shi cewa ana umarni na in tashi in je in roƙa ma ma'abuta makabarta ta baki'a gafara ta Ubangijinsu, shine na tashi na ji. Aisha ta ce tun daga ran nan a duk ran da kwana na ya zagayo a daren ta ce manzon Allah sai ya ziyarci makabarta ta baki'a ya musu addu'a. Sai na ce ya Rasulullahi in zan ziyarci makabarta yaya zan yi? Manzon Allah ya ce mata ga yanda zaki. Ash-shahid anan ziyaran makabarta ce kuma yaya yayi addu'ar? Aisha ta ce a tsaye yayi addu'ar, yayi tsayuwa mai tsawo. Dan haka wanda ya ziyarci makabarta in zai yi addu'a to yin wannan addu'a a tsaye shine sunna, tsugunnawa wannan sabanin sunna. Wannan yana nuna mana bayan gama binne gawa da lokacin da mutum ya ziyarci makabarta kamar yadda bayani ya gabata, yin addu'a a tsaye shine sunna, tsugunnawa sabanin sunna. Kuma za ka samu su masu tsugunnawar galibin addu'o'in da suke yi addu'o'i ne waɗanda sun yi gaban kansu, sun shiga gaban Allah da manzansa. Ga yanda manzan Allah ya ce a yi addu'ar amma ba haka suke yi ba, an gane ku? farko dai akan yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, buda addu'a da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sunna ce, domin yin salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon addu'a sababi ne daga cikin sababa na samun karbuwarta. Amma cewa ayi goma wannan mai dashi gefe ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kai ka ce ayi goma, wani malamin sai ya ce ayi 11, wani ko sai ya ce ayi 12, da shi wanda ya ce ayi 12, da shi wanda ya ce ayi 11, da wanda ya ce ayi 10, duka mai dasu gefe. Kai dai ka buda da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma salatin da ya fito daga bakin shi. Bayan ka yi wannan salati, sannan sai ka ci gaba da addu'ar da manzon Allah ya ce ayi, da ya ce istaghfiru li akikum wa sallu lahu tasbita, ku roƙa ma ɗan uwanku gafara, ku roƙa masa samun bada amsa mai dacewa. Manzon Allah ya ce domin a yanzu za a yi masa tambaya, yaya za mu yi addu'ar? Shi ne sai mu ce Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu, Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu, Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu. Bayan ka buɗa da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka za ka yi ta maimaita wannan addu'a, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da bada amsa mai dacewa. Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu, Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu. Inda Larabci za ka faɗa, inda yaren Hausa za ka faɗa, sai ka yi ta maimaita, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Haka za a ɗau lokaci lokaci gwargwadon yanda za a yanka raƙumi a heɗe a datsa nama a raba. A kaɗan mun tambaye wani ɗan uwa, ya ce a kaɗan a samu kusan minti 30, a yanka raƙumi a heɗe a daddatsa nama a kaɗan zai ɗau minti 30, amma galibi yau ba ma wuce minti 5, gaggawa yake, wani gani yake an ɓata masa lokaci. To su masu tsugunnawa bayan sun yi salati goma, za ka ji an ce wai a karanta tabaraka, a karanta yasin, wanda bai iya bai karanta tabara, wanda bai iya bai kul huwallahu. Manzon da ya zo da suratu yasin da suratu tabaraka da kul huwallahu bai karanta su ba a makabarta, sanin hanya kuma ya fi sauko ga abin da ya karanta. Bal kuma hadisi ya tabbata karanta alqur'ani a makabarta haramu, kwarai hadisi ne tabbatacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku karanta suratul baqara, an gane ku? Manzon Allah yake cewa kar ku maida gidaddun ku su zamantu makabarta, ku karanta suratul baqara. Manzon Allah sai yake cewa domin shaydani yana gushe ma duk gidan da ake karanta suratul baqara. Wannan riwaya ce tabbatacciya. Kuma akwai hadisin da yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira, sai yace waj'alu min salatikum fi buyutikum. Manzo Allah yace kada ku maida gidajenku makabarta, ku sanya daga cikin sallolinku cikin gidajenku, ma'ana sallah ta nafila ku yi a gida, shi yafi ku je masallaci ku yi. Wannan nassi ne wanda yake na daban. Kuma akwai nassin da yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira, sai ya ce waqra'u suratul baqara fa inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Manzo Allah yace kar ku maida gidaddajinku makabarta, sai ya ce ku karanta suratul baqara a gidaddajinku, domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara. Wannan hadisi malamai suka ce mafhumul mukhalafa yana nuna makabarta ba wurin karanta alqur'ani bane. Kuma ba a taɓa samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci jana'iza ya karanta wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani. Iya abin da yake kamar yanda Usman Allah ya kara masa yarda, ya gaya mana cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gama binne mamaci, yakan tsaya akan kabarin sai ya ce ku roƙa ma ɗan uwanku gafara, ku roƙa masa bada amsa mai dacewa, domin a yanzu za a yi masa tambaya. Sai ka ji ana ayi inna anzalnahu da qul huwallahu, ko ayi iza alamnashraha da iza jaa. Allah ya bamu damuna mai albarka, Allah ya yayi mana cu. Wannan duka ba muhallin su bane. Wannan mamaci da kuka binne shine yake buƙatar ku yi masa addu'a. Addu'ar ku ta damuna mai albarka da sauran su ku bari can, in kun koma gida ku yi kayan ku. Ga abin da aka sunnanta. To dan haka anan abin da muke so ƴan uwa, ita gaskiya Allah yake taimaka mata, kuma dokin ƙarfi ce. Duk wanda ya tabbata akan gaskiya ya san da cewa taimakon Allah da galaba da nasara yana tare da shi. Ko ku dubu kuka halarci jana'iza, kai kadai ka fahimci ga abin da yake sunna, gaba ɗayan su dubu ba ɗaya suka zauna, kai ka tsaya, kai kai ne jama'a su wannan duka, kamar yanda Hausawa suke cewa taron karnukan tankwali, kai kai ne jama'a. Domin Ibn Mas'ud yana cewa ma wafaqal haqqa fa huwa al-jama'a wa in kunta wahada, yace abin da ya dace ma gaskiya shine jama'a, koda kai kadai ne, koda kai kadai ne. Kuma alhamdulillahi, yan uwa, duk jana'iza da zaka halarta sai ka samu jama'a mabiya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna kwatanta wannan sunna a tsaitsaye, sai ka ga ana hararanka kamar yanda ya kamata mu ce an zira maka ido, ana hararanka, ana ƙura maka ido, wai ka tsaya. Kuma ba sa ganin laifin san kira su, su in a tsugunne suke tsasan kira a tsaye yake, ayi kaza, ayi kaza, ayi kaza, amma shi bai yi laifi ba. Kai da ka tsaya don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai kai ne kai laifi. To don haka duk ƙura maka idan da za a yi karka damu. Haka manzon Allah dama ya faɗa mana, ya ce wannan addini ya fara yana baƙo kuma zai koma baƙo. Manzon Allah ya ce ala san barka da madalla ga baƙi su ne masu biyar sunnata. Yanda addinin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, kyamar shi ake. Duk wanda ya karɓi wannan addini, yanda ka san ba ɗan gari ba, yanda ka san baƙo ne, ka san baƙo ba kowa ba yake sakewa da shi, za ka gan shi a gefe kowa yana ƙaurace masa. To a yau wanda ya yi riƙo da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin jama'a matsayin baƙo yake, za ka ga ana tsantsanta da kai. Wani malaminmu Allah ya ji kansa yake cewa, yace wallahi abinda nake faɗa musu, yace wannan risala da nake karantar da ku ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani, yau in kace za ka yi aiki da abinda ta kunsa, yace da wannan malamin sai kun saba. Kuma in ka koma za ka ga galibin ayyukansu da suke musamman a ɓangaren jana'iza, wallahi ya saba ma abinda yake cikin wannan risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da wa'azi da takaitawa a wajen wa'azi, ma'ana shi wa'azi abu ne wanda Allah ya shar'anta mana. Mun yi bayani ba su ɗaya ba su biyu ba, kamar yanda ya gabata, in aka ce wa'azi shi ne bayyana ma jama'a hukunce-hukuncen shari'a tare da kwaɗaitarwa ko kuma tsawatarwa. Don haka shi wa'azi ba dogon surutu ba ne, ka yi ƙoƙarin gabatar da kalimomi, a cikin kalimomin za ka bayyana ma jama'a hukunce-hukuncen shari'a tare da haɗa musu dalilai na kwaɗaitarwa ko kuma waɗanda suke na tsawatarwa. Kuma shi wa'azi ba a buƙatar a tsawaita shi ko a yawaita shi, abinda ake buƙata a ɗan taƙaita domin mutane abinda aka gabatar musu na kalimomi ya zamanto sun kiyaye. Sannan kuma ba a yawaita wa'azi, domin ɗabi'a ta ɗan adam duk abinda ake yawaita masa yau da gobe to zai kosa ya watsar da shi ya kaurace masa. Don haka muka wuce da hadisi wanda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, wani daga cikin almajiransa ya ce ya Aba Abdurrahman, ya ce wallahi mun yi burin wannan wa'azi da kake mana, ina ma kullum haka ne, ka tara muka yi mana wa'azi. Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce bazan tsawaita, yake cewa bazan yawaita muku wa'azi kullum, yace ku san da cewa zan muku wa'azi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana mana fashi a wajen wa'azi, ba dan komai ba, shine dan tsoron kada mu kosa. Dan haka Ibn Mas'ud iya wa'azin da yake ma jama'a a duk rana Alhamis ne yakan tattara su yi musu wa'azi. To duka bayani ne bakin gulgudu ya gabata akan wannan babi, za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهوات إنما كان يتبسم. متفق عليه. اللهوات جمع لها وهي اللهمة التي في أقصى سقف الفم. Wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, wato na kamewa da nutsuwa da girmamawa, ya zamanto mutum a same shi mutum ne wanda yake yana da wato alwaqar. Idan aka ce alwaqar, wato shi ne kamewa. Me ake nihi da kamewa? Ba ana nihin daure fuska ka sha kunu kamar an turo maka sakon mutuwa. Abinda ake nihi da kamewa a nan ya zamanto mutum ne wanda yake nutsatse, wanda in ka gan shi za ka ga alama ta daraja tattare da shi, za ka girmama shi, za ka kimanta shi. Mutumin da duk wasu abubuwa da basu dace ba ba ruwan shi da su, za ka gan shi a nutse ya kame, babu wani yawan waiwaye, babu wani wasanni, babu wata hayaniya, za ka ga mutum ne a kame. Wannan shi ne ake kira da alwaqara. To ana buƙatar mumini ya zamanto yana da kamewa. Sannan shi ne sai malam sai ya ce wasakina, wato da nutsuwa. Shi lafazin as-sakina shi ne malamai suka ce adamul harakatil kasira, wato rashin shi ne motsi wanda yake mai yawa. Zaka samu wani ɗabi'ar shi kawai baya iya zama ya kame, zaka same shi ya juya nan ya juya nan, ya tabo nan ya tabo nan. To ba a buƙatar mumini ya zamanto yana da irin wannan ɗabi'a. So ake a ganka a buɗe ka kame kanu, wannan haka ake buƙatar a samu mumini. Shine yace babul waqari was-sakina. Dan haka waɗannan sifofi guda biyu, alwaqar da as-sakina, sifofi ne waɗanda suke ne yabo, wanda kuma Ubangiji ta'ala ke kyauta da su ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa. Za ka samu mutum yana da kamewa, yana da nutsuwa, za ka ga kurjini ya lullube shi, daga ka gan shi za ka girmama shi, za ka darjanta shi. Don haka kishiyar as-sakina wato shi ne kenan kasratul haraka, mutum ya zamanto yana da yawan motsi. Ka ga mutum yana da yawan waiwaye, ya taɓo nan ya taɓo can, baya iya zama buɗe yanzu. To wannan ba a buƙatar mumini ya kasance akan haka. Sannan kishiyar alwaqar, za ka samu wani kishiyar wato sakina dada, kuma za ka samu cewa wani a cikin al'amuransa yana da gaggawa. Misali yanzu in zance kake masa, ba zai bari ba ka kai aya, kana kama zance kawai sai ya katse zancenka ya ɗauko maka wani zance na daban. Wannan yana nuna cewa akwai rashin natsuwa ga mutum. Haka nan yana daga cikin rashin natsuwa, mutum daga ya ji labari baya tsaya ya tabbatar da cewa wannan labari labari ne na gaskiya, fama yake yi gaba da wannan labari. An gane ku? Shi ko abin da ake bukata idan ka ji labari, abu na farko ka tsaya ka yi tasabbut, ka tabbatar da cewa wannan labari da aka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ce. In ka tabbatar da wannan labari gaskiya ne, to fa lillahi alhamdu, kuma abu na biyu ya rage a kanka. Sai ka tsaya ka kalli wannan labari, shin yin gaba da wannan labari akwai wani amfani a ƙarƙashinsa ko kuma babu wani amfani? In ya kasance akwai maslaha gaba game da yin gaba da wannan labari a faɗa ma jama'a, to abinda ake buƙata ka yi gaba da shi. In dai akwai wani amfani na addini ko na rayuwa a ƙarƙashin wannan labari, to ana buƙatar ka yi ƙoƙari ka isar ma da 'yan uwanka musulmi. A ƙarƙashin wannan labari, in akwai wata ɓarna da za ta biyo baya ko kuma babu amfani na addini ko na rayuwa, to baya halatta ka ɓata lokaci ka yi gaba da wannan labari. In akwai fitina a cikin ƙarƙashin yin gaba da wannan labari, to haramun ne ka yi gaba da shi, haramun ne ka yi gaba da shi. Duk labarin da koda ka tabbata gaskiya ne, in ka san in ka faɗa ma wasu wannan labari akwai wata ɓarna da za ta biyo baya, to haramun ne ka yi gaba da wannan labari. In kuma ya kasance babu wata maslaha game da yin gaba da wannan labari, kuma babu wata ɓarna da za ta biyo baya, sai dai babu amfani na addini ko na rayuwa a ƙarƙashin yin gaba da wannan labari, to kada ka ɓata ma kanka lokaci, bai dace ba ka yi gaba da shi.
kuma zaka samu wani hatta a wajen tafiyarsa zaka same shi baya da nutsuwa, shi kuma mumini ana buƙatar ya kasance yana da nutsuwa. Lalle ba ana nihi ba cewa ka ringa tafiya kana sando kana taki daidai kana nuna takama da jiji da kai, a'a, an gane ku? Ana buƙatar ka yi tafiya wadda take ta nutsuwa, ba ana nihi ba kar ka yi sauki, amma kar ka yi saukin da zai fitar da kai daga cikin hayyacinka. Domin akwai saukin da mutum yana yi, duk wanda ya hango shi sai in bai san shi ba sai ya ce wannan tana iya yiwa ko ya saki rizo. Akwai tafiyar da in za ka yi ta za a tabbatar da cewa wani baya cikin hayyacinsa. To don haka ana buƙatar kenan mumini a cikin al'amuransa gaba ɗaya a same shi kenan yana da nutsuwa kuma yana da kanewa. To shine anan malam sai ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Ubangiji ta'ala ke cewa wa ibadur rahmani, bayin Allah nagari, wannan ubudiyya ce wadda take khasa, domin akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya khasa. Ubudiyya amma da mutum da aljan na kwarai da lalatattu da dabobi da tsuntsaye da kwari da dukkan halittu gaba ɗaya mu bayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da mumini da kafiri gaba ɗaya bayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ubudiyya ce wadda take amma, babu wanda zai fita daga ƙarƙashinta, kowa da ka sani duk halittun da suke cikin sammai bakwai da halittun da suke cikin ƙasai bakwai gaba ɗaya mu bayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Matsayinmu ƙasƙantattu ne, bayi ne nashi, kamar yadda yake faɗa a cikin suratu Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai bai zamanto ba face mai zo ma Ubangijin shi ne subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama abdan, matsayin yana bawa kaskantacce. Kaga da mumini da kafiri dole zai je ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma kowa bawa ne. Ita ubudiyya khasa bata kasancewa sai ga bayi nagari, kamar yadda anan da yace wa ibadur rahmani, bayin Ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama. Kaga anan domin ya nuna mana kimarsu da girma darajarsu da matsayinsu sai ya jingina wannan bayi zuwa gare shi cewa bayi ne nashi, kamar yadda yake banci manzon shi sallallahu alaihi wasallama da wannan ubudiyya. Ubangiji ta'ala yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ash-shahidu cewa ala abdina ga bawon mu. Wa yake nihi bawon mu? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ubudiyya ce khassa. Haka kuma yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ash-shahid yace ala abdihi ga bawon shi. Ya jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kan shi cewa bawon shi. Haka yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Haka kuma yace wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Haka kuma a cikin suratul hadid yake cewa huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinati liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum lara'ufur rahim. Shine anan yace wa ibadur rahmani, bayin Ubangiji mai gamammiyar rahama, allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Ubangiji ta'ala yace su ne waɗanda a ban ƙasa in suna tafiya a nutse. An gane ku? Babu wata al'ajala tattare da su, ma'ana gaggawa a wajen tafiyarsu, kuma babu tafiya wadda take ta takama da nuna jiji da kai, domin tafiya ta nuna takama da jiji da kai ba ɗabi'ar mumini ba ce, ɗabi'a ce ta waɗanda suka kafirce ma Ubangiji, ɗabi'a ce ta wanda suka kafirce ma Ubangiji. Tafiya ta nuna jiji da kai da takama. Hadisi ya gabata, wani daga cikin magabata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana, yayi ado yayi kwalliya ya caje kansa ya biyo titi yana tafiya yana taki yana taki daidai yana takama, Ubangiji ta'ala ya sanya ƙasa ta juye da shi. Manzon Allah ya ce yana nan yana nutso a cikin ta har zuwa kiyama. Kamar yanda Qarun yayi ado ya fito yana burge jama'a waɗanda ba su san inda aka sa gaba ba. An gane ko? Kamar yanda wanda ba su san inda aka ba yake cewa qalan ladina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Waɗanda aka ba su ilimi, waɗanda suka san inda aka dosa, sai suka ce wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila saliha. Sai yace wala yulqaha illa sabirun. Ubangiji ta'ala sai yace fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin. Ubangiji ta'ala yace da shi da gidan nashi gaba ɗaya muka juyar da ƙasa gaba ɗaya ta hade su, kuma ba shi da wata jama'a wadda za ta kawo masa agaji a lokacin da Allah ya juyar da ƙasa da shi. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana min al-muntasirin, kuma shi bai zamanto ba daga cikin waɗanda za su iya taimaka ma kansu. To don haka anan Allah yake nuna mana sifar tafiya ta bayi na gari shine tafiya a nutse. Ubangiji ta'ala ya ce wa ibadur rahmani, bayin Ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama, allazina yamshuna alal ardi hauna, yace su ne waɗanda suke tafiya a ban ƙasa haunan wato a nutse. Lafazin haunan mansubun ne alal hal, kenan halin tafiyar da suke suna tafiya a nutse. Ba tafiya, kaga wanda yake yana tafiya yana yawan kalle-kalle, ya kalli can ya kalli can, ya waiwaya nan ya nauye, ya waiwaya nan, babu nutsuwa tattare da shi. Abinda ake bukata ya zamanto kana da kamewa, kana da nutsuwa, domin duk wanda ya ganka a cikin wannan yanayi to Allah zai zuba ma, Ubangiji ta'ala zai zuba maka kurjini, duk wanda ya ganka sai ya girmama ka. Sannan sai ya ce wa idza khatabahumul jahiluna, idan wawaye sun musu magana ta wauta, qalu sai su ce salama, wato sai su fada musu fada wanda za su kubuta game da sharrinsu. Qalu salama ba cewa suke ba assalamu alaikum assalamu alaikum, a'a, qalu salaman ay qalu qawlan salaman ay yaslamuna bihi min shururihi, za su fada musu fada wanda za su kubuta wato game da sharrinsu da muguntarsu. Dan shi wawa in ya maka wauta ba a bukatar ka biya masa. Hausawa suke cewa idan jaki ya halbe ka karama, kai ma ka zama jakin. In wawa ya maka wauta ka masa wauta, to kai ma ka zama wawa kenan a magana wadda take ta Hausawa. Amma a shar'ance in wawa ya maka wauta karama irin wautar da ya maka, to wannan ba kai laifi ba, amma abinda ake bukata ka kauda kai kaman ta. Wanda hadisai sun gabata nawa suka zo suka nuna ma manzan, suka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wauta, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya manta da su. Wanda wani ya zo ya kama mayafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya huzgo mayafin, ya shaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya masa burdi, maimakon ya ce ya nabi Allah ko ya ce ya rasulullah sai ya ce ya Muhammad. Bugu da ƙari sai ya ce daga cikin dukiyar Allah da ya sanya a hannunka ka sa wani abu, ɗibo wani abu ka ba. Manzon Allah waiwayo wanda yake gaya ya janyo mayafinsa, wannan mayafi ya shake shi ya mushi birdi, amma manzon Allah da ya waiwayo sai ya ringa mushi murmushi. Maimakon in mu ne a yau kana waiwayowa fuska a daure, kuma za ka kai masa naushi, za ka kai mushi duka. To waiwayowar da manzon Allah ya yi sai ya waiwayo yana murmushi, kuma maimakon ya ce ya nabi Allah ko ya ce ya rasulullah ko ya ce ya abul qasim sai ya ce ya Muhammad. An gane ko? Manzon Allah sai ya ce ma sahaban shi, ya ce ku dauka ku bashi. Kaga anan ba kauye ne ya masa tsantsar wauta, amma manzon Allah bai biya mishi ba, sai ya kauda kai sai ya manta da wannan wauta. To haka ake bukatar mumini, in wawa ya masa wauta to kada ka biya masa, ka kauda kai ka manta da shi. In bakakin maganganu ya gaya maka ko ya zazzage ka, ka manta da shi. Wannan mantawa da za ka yi za ta kona masa zuciya, domin shi wawa in yayi wauta so yake a biya mishi a yi ta wauta. To wannan mantawa da za ka yi ka kauda kai, wannan zai kona masa zuciya, zai mutu da fushi. kamar yadda wani mawaki yake cewa idza naqqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu sakattu an safihi fa dhanna anni ayitu an aljawabi wa ma ayitu. Yace idza naqqa safihu, in wawa ya maka magana ta wauta, yace fala tujibhu, yace karka biya masa. Fa khairun min ijabatihi sukutu, ka ja bakinka ka kyale shine yafi game da bashi amsa. Shine sai yace sakattu an safihi, na ja bakina na kame game da tankama wawa a lokacin da ya mun wauta. Fa dhanna anni ayitu, wai he zaton cewa kasa bashi amsa nayi. Yace wa ma ayitu, ni kuma ba kasawa bane, idan kar in biya shi ni ma in zama wawa. A wata riwaya sai yake cewa fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kama dan ya mutu. Yace fa in kallamtahu, in ka biya masa akan wautar da ya maka, farajta anhu, ka yayi masa kuncin da yake cikin zuciyar shi, dama haka yake bukatar ayi. Yace wa in khallaitahu, in ka kamanta da shi, kai kamar an shuka dussa, kama dan ya mutu, zai mutu saboda bakin ciki da bacin rai, domin baka tanka masa ba. To dan haka mu'minai su ne anan Allah yake bayyana mana sifar su bayin Allah nagari. Wa idza khatabahumul jahiduna, idan wawaye sun musu magana ta wauta. Abinda ake nihi da aljahal anan ba ana nihi da jahilci kishiyar ilimi, jahilci anan wauta ake nihi. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, innamat tawbatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bi jahalati thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Ubangiji ta'ala ya ce, kusan da cewa tuban da ake karɓa a wajen Allah shine tuban waɗanda suka aikata ayyuka miyagu, sai ce bi jahalati, an gane ko a sababin wauta. Shin anan malamai nawa suke saba ma Allah? Balma wasu malaman sun fi waɗanda suke jahilai, waɗanda ba su da ilimi, saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Jahilci anan ba ana nihi jahilci kishiyar ilimi, abinda ake nihi da jahilci wauta. Don haka malamai suka ce duk wanda ya saba ma Allah wawa ne, inda ya san girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ba zai saba masa ba. An gane ku? Rashin sanin girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya sanya bayi suke saba masa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma a'lam lawa hiktum qalidan wala bakaytum kaseera. Manzo Allah yace wallahi, inda kun san abinda na sani game da Ubangijina, abinda ya tanada na rahama da abinda ya tanada na ukuba, manzo Allah yace wallahi da kun yi dariya il kadan da kun yi kuka da yawa. To dan haka rashin sanin girman Ubangiji shine yake kai bayi su saba masa, kuma wannan saba masa da suka yi wannan wauta ce ya nuna bamu san ciwon kanmu. Inda mun san ciwon kanmu, to da mun tsara dokokin Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala. Don haka abinda ake nihi da jahilci anan shine kenan wauta, ba jahilci kishiyar ilimi. Haka in ka koma a cikin suratul ma'ida, wa idza ja'aka alladhina, ko kuma mu ce cikin suratul an'am, wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi arrahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Shine yace wa idza khatabahumul jahiluna, idan wawaye suka musu magana ta wauta, qalu salama, ay qalu qawlan salama, sai su fada musu fada wanda za su kubuta game da sharrin su da muguntar su. Kinan ash-shahid, wannan aya tana nuna mana tafiya ta mu'minai tafiya ce wanda take da nutsuwa da girmamawa. Ba a buƙatar ya zamanto mumini yana tafiya yana fagamniya babu nutsuwa tattare da shi. Sannan malam sai ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatu. Tace da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu yana mai kilkilewa da dariya hatta tura minhu lahawatu, wato har a ringa ga wato naman da wato ke saman bakin sa, ma'ana idan ka bude baki nama wanda yake can sama shine ake kiran shi da lahawa. An gane ku? Wanda yana kusa da makogoro zaka ga wani nama kine kamar yana kai kawo yana rawa a can cikin baki, in mutum ya yage bakin sa na saman, wannan shine ake kiran shi lahawa. Tace da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dariya hatta turamin lahawatu, wato har a ringa ganin kenan nama na saman bakin sa wanda yake raurawa na kusa da makogoro kenan. Tace da dai ban taba ganin manzon Allah a takeici abinda take nihi, da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yage baki yana kilkila dariya. Mu kuma galibi zaka ga mutun ya yage baki yana kilkila dariya, wani sai ya firgita ya tsorata ma kamar wani abu ne aka yi, in ya wayoyo sai ga shi dariya ce. Wannan nau'i ne na wauta, ba sifar mumini bace. Mumini ba a san da shi ba, in abu ya burge shi ya kayatar da shi ya yage baki yana kilkila dariya, ba a haka. Aisha tace innama kana yatabassa, tace kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har abu ya burge shi ya kayatar da shi, to manzon Allah yakan yi mulmushi, mulmushi kawai manzon Allah yake yi, ya ƙara sakin fuska bakin shi ya dan motsa, shine kawai iya abinda manzon Allah yake, amma baya yage baki yana dariya. Amma kai gaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dariya, ba bakin sa ba gaba ɗaya yage, ya dan bude baki, an ga haƙuran shi waɗanda ake kiran su wato sanaya. In aka ce sanaya sune haƙura biyu, waɗanda suke na gaba na sama da waɗanda suke biyu na ƙasa. Wani lokaci yayi dariya sai da aka ga nawajir, nawajir sune haƙura waɗanda suke masu tsini, wanda ake kiran su kenan hira. Ana an gane ku? In ka hudda biyu na sama da biyu na ƙasa, waɗanda suke bibiyar su biyu na nan da biyu na nan, sune ake kira da nawajir. An gane ku? Ko kuma a waɗanda suke anyabu, anyabu muke ne, haƙora biyu na gaba na sama da biyu na ƙasa, su ne ake kiransu sanaya. Biyu waɗanda suke na nan gefe na sama da waɗanda suke na ƙasa da na nan wannan gefe, waɗanda suke masu tsini, su ne ake kiransu anyabu, wanda a Hausa ake kiransu kenan hira. Waɗancan waɗanda suke na nan gefe su ne ake kiransu nawajiz, wanda ake kiran su turami, ko ka kiraye su matauna kenan, wanda in sun rike abu da wuya yake kucewa. To yayi dariya wani lokaci sai da waɗannan sanaya, wannan anyab hirahe da suka bayyana a hadisin wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a firgice, yake cewa ya rasulullahi na hallaka. Manzon Allah ya ce me ya hallakar da kai? Yace ya rasulullahi na abka ma iyali na alhadi, kuma muna cikin wata na Ramadan, da rana naje na sadu da iyalina, kuma alhali ina azumi cikin wata ne na Ramadan. Manzo Allah ya ce masa kana da damar da zaka yanta bawa? Ya ce ya Rasulullahi ina ni ina yanta bawa. Manzo Allah ya ce masa zaka iya azumin wata biyu a jere? Ya ce ya Rasulullahi ina ni ina iya azumin wata biyu a jere, gaya wata ne daya daya kuna kasu jurewa sai da na auka ma iyalina. Manzo Allah ya ce masa zaka iya ciyar da miskini 60? Ya ce ya Rasulullahi ina ni ina ciyar da miskini 60. Ya ce rantsuwa nake maka da Allah ya Rasulullah. A lokacin nan manzo Allah da ya ce ba zai iya ciyar da miskini 60, sai manzo Allah ya ce koma zauna. Ya koma ya zauna, zuwa jimawa aka zo da dabino, manzo Allah sai ya ce dauki ka je ka ciyar da miskinai, ma'ana je kai kafara da shi. Sai ya ce ya Rasulullah ala aqara minni, wanda ya fi ni talauci zan ba? Sai ya ce wallahi abinda nake faɗa ma ya Rasulullahi, ina maka rantsuwa da Allah, daga gabacin Madina har izuwa yammacin ta, yace wallahi ban san da wasu masu gida wanda ya fi gidana talauci. Manzo Allah sai ya yi dariya, sai da anyab din shi suka bayyana waɗannan haƙura. Manzo Allah ya ce je ka ciyar da iyalinka. Abin ya ƙayatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a farko ya zo a firgice ya nuna ya hallaka, kuma a ƙarshe sai ga ya abincin da aka bashi shi ya yi kafara, wai yana kwaɗan a bashi shi ya ciyar da iyalin shi, ya samu nutsuwa. To a wannan ne manzon Allah ya kilkile da dariya, sai da ya kai waɗannan haƙura hira, anyabu kenan masu tsini suka bayyana. amma anan Aisha tana gaya mana da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yage baki yana mai kilkilewa da dariya, in ma dariyar ta kama to manzon Allah mulmushi yake. To dan haka anan yage baki game da yin dariya wannan nau'i ne na wauta wanda bai dace da mumini. Mumini na tsuwa aka san da shi, duk mutumin da zai kasance a irin wannan to zai zamanto haiba shi kurjinin shi ya takaita a wajen jama'a, zaga jama'a ba sa gani girman shi. Kina ya kamata mu kasance a nutse a cikin maganganun mu, a samu nutsuwa da girmamawa. Idan a zaune muke ya zamanto muna da nutsuwa, in tafiya muke ya zamanto a nutse muke tafiya, dan insha Allah ya kamata mu dakata. Amma kafin haka, yau muna biyar ga watan Al-Muharram, biyar ga watan Al-Muharram kenan insha Allah. Ranar Tasu'a da Ashura sun kama Alhamis da Juma'a, Alhamis da Juma'a. Sakamakon duk wanda ya azanci ranar Ashura, Ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubin shekara wadda ta gabata, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim. Dan haka an sunnanta mana mu azumci 9 da 10, domin kamar yadda hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumci ranar Ashura, sai ya samu labarin cewa Yahudawa ma sukan azumci ranar Ashura, domin manzon Allah ya saba musu. Sai yace da in baqitu ila qabil ila qabil, manzon Allah yace in har Allah ya kai ni shekara ta baqi, manzon Allah yace la asuman nat tasi'a, lalle ne zan azumci 9 ga wata in hada da 10 kenan na saba musu. An gane ko? Kenan iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumtar 9 da 10. Hadisin da yazo na cewa a azumci 9 da 10 da 11 wannan mai dashi gefe bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma wannan azumi daya shine iya abin da aka sunnanta mana, babu wata ibada da aka sunnanta mana a ranar Ashura sai wannan azumi. Wasu nafilfili barkatai da zaka ji wasu malamai masu tallar bid'a suna yadawa a kafafen yaɗa labaru, talabijin da rediyo, cewa mutum yayi raka'a 100 bayan Fatiha, a kowace raka'a ya karanta kul huwallahu 10 10, ko kuma mutum yayi raka'a 10 bayan Fatiha ya karanta kul huwallahu 100. Wannan duka mai dashi gefe ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Allah ya bayyana mana sifar manzansa bil mu'minina raufur rahim, bayan da za'ai manzon Allah ya ce maka a cikin dare ka tashi kai raka'a 100, in ku ka kai kai raka'a 100 a cikin dare guda to sai an yi wata ba kai tsatsan kai na maka cibi. Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk dare na Allah a wani wata ko Ramadan, tace manzon Allah bai taba dadawa akan raka'a 10 11, raka'a 11 manzon Allah baya dadawa akan 11. Dan haka maganar cewa kai raka'a 10 bayan kowace raka'a, kowace raka'a bayan Fatiha ka karanta kul huwallahu 100, ko kai raka'a 100 bayan Fatiha ka karanta kul huwallahu 10 10, wannan duka ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Haka nan da maganar cewa cika ciki ka yalwata ma iyalinka, duk wanda ya yalwata ma iyalinsa Allah zai yalwata masa tsawon shekara, waya a canza abinci a dafa abu wanda yake mai dadi, wai in dada dama iyalinka a wannan rana Allah zai yalwata ma a tsawon shekara, wannan shi ma mai dashi gifi. An gane ku? In Allah ya hore ma a kullun ana buƙatar ka yalwata ma iyalinka, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa da yunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Da wasu nafilfili da suke badawa a lokacin wallaha, da wani karatu da suke na cikon shekara, da wani shafa kulli, da wani shafa kan maraya a ranar Ashura, waɗannan duka ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Wannan azumi na ranar 9 ga watan Al-Muharram da ranar 10 ga watan Al-Muharram masu me wanda ake kiran shi Tasu'a da Ashura, shi kadai ne aka sunnanta mana. Dan haka kenan a wannan shekara Alhamis da Juma'a ne ranar Ashura. Allah ya sa mu dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.